شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC da ke garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan zata zama halka ta 43 a yammacin nan na juma'a 2 ga watan jumadal akhirah hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 15 ga watan 12 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba muna karatu ne kan takaitaccen tarjama da tarihin Aliyu dan Abi Talib Allah ya yarda da shi domin shi mawallafin wannan littafi karkashin babin da muke wannan karatu da ake kira babi mai suna ad-da'watu sirran da'awar annabi da yayi ta yin ta a boye ya yi ƙoƙarin kawo mana misalai na mutanen da suka karɓi musulunci gurin annabi sakamakon da'awar da ya yi ta yin ta a ɓoye su ne mutanen da suka fi kusanci da annabi kenan iyalansa ka ce matarsa 'ya'yansa da waɗanda suke ƙarƙashin ikonsa da kulawarsa to sayyidina Aliyu Allah ya yarda da shi yana cikin waɗanda suke ƙarƙashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ya zama daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci a lokacin da annabi yake da'awa a ɓoye yake kiran mutane a ɓoye kenan yana kiran waɗanda yake ga in ya kira su zuwa ga musuluncin za su karɓa wanda aka ce masu hangen nesa masu tunani masu zurfin hankali sa'annan kuma waɗanda suka fi kusa da shi waɗanda ba za su bankaɗe masa sirrinsa ba to a halkar da ta gabata mun ambaci falala guda uku cikin falalar sayyidina Aliyu Allah ya yarda da shi yana da falala waɗanda suke masu tarin yawa amma dai za mu takaita da ambato falala guda shida wannan zai ƙara fito mana da wane ne sayyidina Aliyu Allah ya dade shi. Falalarsa ta hudu da za mu tashi kanta a wannan halka yana ɗaya daga cikin mutane 10 da aka musu bishara da aljanna. Hadisi ya inganta wanda Imamu Ahmad ya fitar da shi cikin musnad ɗinsa, ashabu sunan suka fitar cikin sunan ɗinsu, wato Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maja, waɗannan duk sun fitar a cikin littattafansu na hadisi da suka kira su da sunan, sunanu Abi Dauda, sunanu Tirmidhi, sunanu Nasa'i, sunanu Ibn Maja, waɗannan duk sun fitar da wannan hadisi cikin littattafansu. Hadisin na bayyana cewar wata rana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa Al-Mughiratu ibn Shu'bah Allah ya yarda da shi ya yana zaune cikin masallacin Kufa a garin Kufa Al-Mughiratu ibn Shu'bah Allah ya yarda da shi yana zaune cikin masallacin Kufa a garin Kufa sai zamanto mutanen Kufa suna kewaye da shi wasu sun zauna dama gare shi wasu sun zauna hagu gare shi. Ana haka sai ga wani mutum ya shigo masallacin Kufa wanda ake kiransa Sa'id ibn Zaid. To shine Al-Mughira ibn Shu'ba ya tashi ya tarbe shi ya zaunar da shi kan kujerar da yake zaune, saboda shi Al-Mughira ibn Shu'ba kaman shine jagoran su kuma malamin su mutanen Kufa, wannan yasa suke girmama shi. To sai zamanto in suna zaune a majalisi ko cikin masallaci akan sa masa kujera ta musamman ya zauna kanta. To yana zaune a kujeran sai wani mutum ya shigo da ake kiransa Sa'id ibn Zaid. Sai Mughira ibn Shu'ba ya tashi ya tarbe shi ya zaunar da shi, suka zauna tare bisa kujerar da yake zaune. To bayan sun zauna ke da wuya, bayan zaunawar su ke da wuya, sai wani mutum cikin mutan Kufa sai shi ma shigo masallacin. Yana shigowa sai ya fuskanci Al-Mughira ibn Shu'ba ya dinga zage-zage yana ashariya, ba Mughira yake zagi ba, sai baƙon Mughira, waye baƙon Mughira? Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid sai ke tambayan Mughira ibn Shu'ba, yace wannan mutumi da yake ta ashariya yake ta zage-zage, wa yake zagi haka? Sai Al-Mughira ibn Shu'ba yace ai yana zagin Sayyidina Ali ne, yana zagin Sayyidina Ali, yana ta kutuntumawa Sayyidina Ali a shariya. To shine sai shi baƙon Al-Mughira Sa'id ibn Zaid kenan sai ce, ya Mughira ibn Shu'ba, ya Mughira ibn Shu'ba, ya Mughira ibn Shu'ba, ya maimaita har sau uku kenan zai isar da sako. Sai da ya maimaita sau uku ya ce, ta yaya za a yi kana zaune a gabanka a dinga zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baka musawa, kenan kai musulmi na kwarai, a yau idan aka zagi sahabin annabi a gabanka kar kai shuru, in kai shuru ka tuci kanka, ba a zagin sahabi a yi shuru, saboda duk wanda zai zagi sahabi yana so ya rusa addinin musulunci ne. Me yasa? Ai ta hanyarsa aka samu addinin annabi, su ya karantar da addinin, su kuma suka karantar da tabi'ai. To a yau idan wani zai zo ya zage su yana so ya rusa mana addini ne gaba daya, yana so ya kondemin din Qur'ani, saboda ta hanyar sa aka samu Qur'ani, su suka haddace Qur'anin gurin manzon Allah, suka rubuta shi har yazo muka same shi. Sannan kuma baya ga haka hadisai ma su suka haddace daga annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kiyaye har muka zo muka same shi, da ba su kiyaye ba da ba mu same shi ba. To yanzu duk wanda yake zagin su yake aibanta su yana so ya rusa addinin musulunci ne kenan. Wannan zai nuna maka makiya musulunci waɗanda ba musulmai ba sun yi yunkurin su rusa musulunci, sun gagara kuma sun ga musulunci kawai kullun ƙaruwa yake, bunƙasa yake, wannan tun a da, tun kafin yanzu. To sai suka yi wata dabara yadda za su yi su rusa musulunci, sai suka shigo wa musuluncin ta bangaren ƴaƴansa, ta bangaren ƴaƴansa. To da suka shigo wa musuluncin ta bangaren ƴaƴansa sai suke amfani da ƴaƴan wasu daga cikin ƴan tsiraru, wasu daga cikin ƴaƴan musuluncin waɗanda suke da gurɓatacciyar aƙida, waɗanda zukatansu akwai rashin lafiya, sai suke amfani da su wajen rusa musuluncin, sai suka rike su a matsayin makami na rugurguza musulunci. Wannan abin da ke faruwa kenan, in ka kalli abin da ido na basira zaka fahimci haka, cewa makiya musulunci ne waɗanda ba musulmi ba suke amfani da wasu ɗan tsiraru cikin musulmai wajen rusa addinin musulunci. Shi yasa zaka ji an samu wani wanda zai sa gabansa gabas yayi sallah, amma kuma ba shi da abokin gaba da ya wuce Abubakar, ba shi da abokin gaba da ya wuce Umar, ba shi da abokin gaba da ya wuce Uthman, Aisha, Hafsa, Zara ta cikin sahabban annabi su Abu Huraira, waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen haddace hadisan annabi da isar da shi wa al'umma musulmi. To shine Sa'id ibn Zaid ya tanka wa Al-Mughira ibn Shu'ba ya ce, ta yaya za a yi kana zaune a gabanka a zo ana zagin ɗaya daga cikin sahabban annabi ba ka musanta ba, ba ka yi fito na fito da wanda ya zo yana wannan zagin ba, kuma ba ka canja komai ba, baka motsa komai ba, kai shiru kawai kana kallon sa. Yace ina tabbatar maka. Inji Sa'id ibn Zaid yace wa Al-Mughira ibn Shu'ba, ina tabbatar maka, na shaida maka cewar naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan kunnuwa nawa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan kunnuwan nawa, na kiyaye da zuciyata abinda manzon Allah ya faɗi, kuma ba ƙarya bane, saboda in nayi wa manzon Allah ƙarya, in na haɗu da manzon Allah zan gane kure na ranan gobe kiyama. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, duk wanda yayi mun ƙarya da gangan to ya nemi gurin zaman sa a cikin wuta, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine yace kunnuwansa sun ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zuciyarsa ta kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, saboda shi ba zai yi ƙaryawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abu Bakarin fil janna, wa Umar fil janna, wa Uthman fil janna, wa Ali fil janna, wa Talha fil janna, wa Zubair fil janna, wa Sa'd wa Abdurrahman fil janna, wa Sa'd fil janna, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil janna. Mun samu nawa? Na'am, tara. Mutun tara. Kuma an ce ai mutun goma aka albishir da aljanna. To nan mutun tara aka samu. Wannan hadisi ne ingantacce, sanadin sa yana da inganci. Sai ce na ƙarshen su shi ma fil janna, amma bai ambaci sunan sa ba. Na ƙarshen su shi ma Annabi yace yana cikin aljanna. Yace da na ga daman ambaci sunan na ƙarshen da zan ambata, kenan bai ga daman ambatan sunan na ƙarshen ba. Ya ambaci mutun tara: Abu Bakarin fil janna, Umaru fil janna, Uthmanu fil janna, Aliyu fil janna, wa Talhatu fil janna, wa Zubairu fil janna, wa Abdurrahman ibn Auf fil janna, wa Sa'dun fil janna, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil janna. Ya ambace su su tara. Sai yace na goman su ma yana aljanna, ko na ƙarshen su ma yana aljanna. Yace da ya ga daman ambatan na ƙarshen da zai ambata, to sai masallaci ya kaure da kururuwa, ka ambata mana mana, ka ambata mana, waye na ƙarshen, dan Allah ka ambata mana. Sai yace saboda kun hada ni da Allah, amma da Allah ba zan ambata ba, ba a hada ni da Allah in ki na goman mai magana ne. wato yayi kawaici, ko yayi kawaici sai sai sunan sa, kar ya zamanto yayi tazkiya, ko ya tsarkake kansa. Sai yace mai magana shine na goma, shi ma Annabi yace yana cikin aljanna. Waɗannan mutane guda goma haka Annabi ya ambace su. Me yasa Sa'id ibn Zaid ya kawo wannan hadisi? Dan ya nuna falalar Sayyidina Ali, tunda wancan yazo yana ta kutuntuma Sayyidina Ali ashar, shine yake nuna masa cewa Annabi fa ya masa sheda cewa shi dan aljanna ne, ya za a yi kuma yau wani yazo yana dura masa ashar, kuma yi musulmi, kuma cikin masallaci, kamar hankalinsa ya ragu ne, ko kuma hankalinsa ya tafi, zai zo yana dura ashar wa Sayyidina Ali, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin mutane goma da suke aljanna. To kaga wannan zai fito mana da falalar Sayyidina Aliyu dan Abi Talib, Allah ya yarda da shi. Falalarsa ta biyar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sheda cewar Allah yana son sa, manzon Allah ma yana son sa. Hadisin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya yarda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fitar cikin sahihansu. Annabi yake ba da labari cewar ranan yakin Khaybara yake ce wa sahabbansa, la'u'tiyanna rayata gadan, gobe zan ba da tuta rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, gobe zan ba da tuta wa wani mutum wanda Allah yake son Allah da manzansa, Allah da manzansa ma suke son sa. Me yasa Annabi ya faɗi wannan? Saboda lokacin da Annabi ya je Ariyan Khaybara, sansanin Yahudawa, mutane ne waɗanda suke da dabara da wayo. lokacin da suka dira'a kai bara, mun san annabi ya fidda su daga Madina, lokacin da annabi ya zo Madina ya kulla yarjejeniya da su, suka saba duk ya fidda su ɗaya bayan ɗaya, to sai suka dinga yi wa annabi bita da kulli. Shekara ta hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da shi da sahabbansa cikin garin Madina, mutanen nan suka hada kai da mushrikan Makka, aka dira garin Madina, za a murkushe annabi shi da sahabbansa. To Allah bai ba su iko ba. To annabi sai yake jiran dama ta samu ta yadda zai zo ya dau fansan abubuwan da suke masa na cin kafarsa da suke ankarar da mushrikai su zo su afka masa, suke hada kai da mushrikai dan a zo a murkushe shi. To annabi sai yake jiran dama ta samu ta yadda zai zo yayi ramuwar gayya gurin su. To da Allah ya bashi damar, shine a shekara ta shida sun ajiye yaki tsakaninsa da mutan Makka. Yanzu su ba za su yaki annabi ba, annabi ba zai yake su. Kaga yanzu annabi yayi fure, da idan ya shagalti da yaki da mutan Makka kenan ba shi da damar da zai zo ya yaki mutanen nan, saboda ya shagalti da yakan mutanen Makka. In yace zai hada su duka biyu sun masa yawa, wai Bahaushe yace sarkin yawa yafi sarkin karfi, to shi yasa annabi bai waiwaya ya kalle su ba. To amma lokacin da aka tsaida yaki tsakaninsa da mutan Makka, sai yace to yanzu dama ta samu ya je ya samu Yahudawan Khaybara. To shine a shekara ta bakwai ya tafi Khaybara, ya je dira musu da safe a sussuba, ya dira musu Khaybara sassafe. Dama manoma ne, suna noman dabino na fitan hankali, sun fito da kayan noman su za su tafi gonakin su, sai suka ga dandazo na annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya musu bazata suka ce Muhammadu wal Khamis, ga Muhammadu da Khamis. In an ce Khamis sune kashe-kashen mayaka da ake Laraba suke yi. Laraba in za su fita yaki suna kasa mayakan su gida biyar, akwai al-muqaddima, akwai al-qalb, akwai al-maimana, akwai al-maisara, akwai al-mu'akhkhira. Muqaddima sune dandazon mayakan da ake sa su a gaba, za a sa musu komandan su, a ce karku kuskura duk zafin yaki, karku kuskura a barka ko a shigo tsakiya, to su za su tsara gaba, za a sa kaman mutum 100 ko 200, a ce gaban nan naku ne, karku bari ko kadan a cilakon tawagar nan ta yaki ta gaba. Sai bangaren dama nan ma sai a sa wata tawaga 100, 200, 300, su ma sai a sa musu komandan su, sai a ce kuma bangaren dama ku ne masu kula da nan, karku kuskura ku bari a cilakon mayakan nan ta bangaren dama. To haka ta bangaren haguma. To na gaba su ne ake kiran su muqaddima, na bangaren dama ana kiran su maimana, na bangaren hagu ana kiran su maisara. Su ma za a sa mutum kaza a sanya musu komandan su, a ce karku bari a cilakon tawagar nan ta yaki ta bangaren ku. To sai a baya kuma sai a sa mu'akhira, waɗanda suke baya. Su kuma aikin su shine, na farko duk wani wanda zai fake ko ya lade wa mayakan nan ya shammace su, to za su kula da shi. Duk wani wanda zai taho mayaka ta baya za su kula da shi. Kenan su suna tafi suna waiwaye, suna kallon gabas, suna kallon kudu, suna kallon arewa, suna kallon, saboda kar wani ya zo musu ta baya ba su sani ba. Wannan aikin su na farko kenan. Aikin su na biyu, idan wani yayi rauni cikin mayaka za su dauke shi su masa magani. To shi yasa galibi idan an fita yaki da mata suna cikin tawagar da take mu'akhira, tawagar da take ba, saboda galibi aikin mata su yi treatment ma wanda ya samu karamin rauni, su agaza masa su taimake shi. To sai kuma kashi, yanzu kashi nawa muka ambata, hudu ko? Muqaddima ta gaba, maimana ta hannun dama biyu kenan, maisara ta hannun hagu uku, sai mu'akhira ta baya hudu, to sai kuma uwa uba alqalb wacce take tsakiya, ita ake kira alqalb. Galibi shugaba na gaba daya yana alqalb, yana tsakiya. Kafin a faso ta gaba a zo ga shugaba za a yi gwagwarmaya, ko a faso ta dama ko ta hagu ko ta baya a zo ga shugaba za a yi gwagwarmaya, kenan shugaba yana tsakiya. Nan kuma shugaba shike kula da mayakan da suke tsakiya, shike ba su umurni da hani. To annabi ya zo da irin wannan tsarin, mayakansa gida biyar. Hakan nan Yahuda suka leko suka ganshi, to sai zuwa gona ya fasayu, sun fasa zuwa gona, saboda sun firgita ba su shirya ba ga annabi ya zo musu, kowa sai ya koma gidajen gidansa. To amma dabarar da suka yi, gidajen nasu ba haka suka gina ba, yanda zaka zo ka sayi fili kawai ka gina. An yi katuwar ganuwa, ganuwa ba ɗaya ba, ba biyu ba, da duwatsu irin baƙaƙen duwatsu nan wanda fasa su sai an wahala an jikkata. To da aka gina ganuwar sai aka mata katuwar ƙofa ta ƙarfe ta yadda buɗe ta ba zai yi da daɗin rai ba. To a cikin wannan ganuwar kowa ya ginin gidansa, kafin a fasa a shigo sai an ci kwakwa. To su kuma ta cikin ganuwan za su iya harbo kibiyarsu su samu wanda ke waje. To shine annabi da ya dira a sansaninsu sai tura sayyidina Abubakar da wata tawaga ya ce je ya yaƙe su. Sayyidina Abubakar ya je ya buga ya kada ya rawa al'amari ya ci tira, saboda suna can daga cikin ganuwa ba gano su ake ba, su ko suna gano tawaga sayyidina Abubakar sai su harbi wannan su kai sara ma wancan, amma suna daga ciki ba tare da an gansu ba, za su harbo kibiyarsu. To abu ya ci tira, sayyidina Abubakar ya dawo. Annabi sai ya sake tura sayyidina Umar da wata tawaga akan su je su bude Kaibara a ci Yahudan Kaibara da yaki. Sayyidina Umar shi ma ya je ya buga ya buga ya buga, abu ya ci tira bai yu ba, ya dawo. To da ya dawo ne sai annabi yake wannan bayani yake cewa la uti yannan rayata gadan, gobe zan bada tuta a rajulan ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasula, wanda yake san Allah da manzansa, wa yuhibbuhu Allah wa rasulu, kuma Allah da manzansa suke san sa. To da annabi yayi wannan shelar shikenan, dare yayi, kowa da ya tafi sai kasa bacci. Ana ta tunani yau ko gobe nan bawa annabi zai ba wa tuta, sai kirdadan daren suke komawa ne komawa ne, kowa na fata ina ma shi za a bawa. Sayyidina Umar ya ce tunda yake a rayuwarsa bai taba kwadayin jagoranci ba banda wannan rana. To da gari ya waye duka sai suka taho gaban annabi, kowa yana fata annabi ya ce ina wani, suka zo suka tsaya kowa na kallon annabi ana jira aji mai annabi zai ce. Annabi budan bakinsa ke da wuya sai ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali dan Abi Talib, sai suka ce huwa yashtaki aina, yana can idanunsa suna ta ciwo bai samu daman ma zuwa ba. Yana can ina, malamai masu sharhi wasu suka ce yana can cikin hemarsa bai samu daman zuwa filin da annabi zai bada tutar ba, amma da shi annabi ya fito daga Madina. Wasu kuma suka ce asali ma bai fito daga Madina ba, saboda yana ciyan ido, ciyan idan ya hana shi fitowa daga garin Madina. To shine annabi ya tambaya ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali dan Abi Talib, sai suka ce yana can idansa na masa ciwo. Sai annabi ya ce to aje a zo da shi. Aka je aka zo da sayyidina Ali, idansa na masa radadi kuma ya kada yayi jajawur. Annabi sai masa addu'a ya masa tofi a idan, sai wayi gari kaman bai taba ciyan ido ba, ido ya dawo wasai ya warke, tun daga nan kuma bai sake ciyan ido ba har ya koma ga Allah, haka malaman tarihi suka ce. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta ya ce masa unfud ala risli, ka tafi a sanna a hankali hatta tanzila bisatim, har ka sauka a sansanin Yahudawa. Thumma du'uhum ila al-islam, in kaje abu na farko da zaka fara yi ba ya kasu zaka fara yi ba, in kaje ka fara kiran su zuwa ga musulunci, ka sanar da su da abin da ya wajaba a kansu na haƙoƙin Allah madaukakin sarki. In sun amsa maka dama abin da ake fata kenan, ba wai jinin su ake so a zubar ba. In ba su amsa ba nan kuma sai kai bismillah ka nemi taimakon Allah sai ka yake su. Annabi yace ka sani li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humr an'am, Allah ya shiryar da mutun daya a sababinka a dalilinka, wannan yafi maka alkhairi akan a ce an cika maka duniya da jajayen raƙuma. To wannan hadisi babban abin da zamu dauka karkashin sa cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la uti yannan ra'ata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, zan bada tuta gobe wa mutumin da yake san Allah da manzansa, kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sheda sayyidina aliyu kan cewar shi yana son Allah da manzansa, sannan ya masa sheda kan cewar Allah madaukakin sarki shi da manzansa duka suna son sa, suna son sayyidina Ali. Wannan falalar sayyidina aliyu ta biyar kenan, falalarsa wacce za mu karkare akan ta, duk da ba ita ce ta karshe ba, amma mu za mu tsaya akan ta saboda yanayi na lokaci mu samu mu je gaba. Diya kukuwan da annabi ya fita, tun sanda annabi ya koma Madina har ya koma ga Allah, sayyidina Ali ya halatta tare da shi. To wannan shi ma ana lissafa shi cikin falalan sahabi. Idan aka duba aka ga annabi ya fita yaki kaza tare da shi, ya fita yaki kaza tare da shi, ya fita yaki kaza tare da shi, a ce lalle wannan sahabi yana da kima a musulunci. Yaki ɗaya ne annabi ya fita ba tare da shi ba, shine yakin Tabuka, shi kadai tilo, banda shi babu yakin da annabi ya fita face ya fita tare da shi. To shi ma yakin Tabukan dalili ne yasa annabi bai fita da shi din ba. Annabi da ya zo fita yakin Tabuka, dama annabi baya fita daga Madina, duk inda zai je sai ya wakilta shugaba da zai jagoranci garin Madina, gabanin ya je dawo, saboda yanda annabi ke bada muhimmanci wa bangaren shugabanci. To shi yasa da ya zo fita Tabuka sai ya kira sayyidina Ali ya ce za mu tafi yakin Tabuka, ina so ka wakilce ni a Madina, ka jagoranci Madina kuma ka kula da iyalaina. Sai ya ce to ba wani abu ya Rasulallah, an yi an gama. Annabi ya fita, ya fita daga garin Madina bai yi nisa ba, munafukai sai suka zo suka samu sayyidina Ali suka ce tabbi kai kan an gama da kai, an barka cikin mata da kananin yara, tabbi ai kai kan kai ma ka zama mace. Suka zo suka yi ta ankarar da sayyidina Ali, suka yi ta ziga shi har abin ya taba zuciyarsa. Sai ya maza ya bi annabi da sauri sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulallah, za a yi ka fita ka banni cikin mata da kananan yara, alhali kuma in naje fagen daga ina abin da ya kamata. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu. Annabi ya ce shin ba za ka yarda ka kasance a guri na ba kaman matsayin Haruna a gurin Musa? A wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, anta minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, kai a guri na a matsayin kamar yadda matsayin Haruna yake a gurin Musa, haka kai ma matsayin kai ka a guna. Menene mecece me matsayin Haruna a gun Musa? Musa lokacin da zai je karbo sakon Ubangijinsa gun Allah, ai ya bar Haruna ya wakilce shi cikin Banu Isra'ila, ya bar Haruna ya wakilce shi cikin Banu Isra'ila. To haka annabi yake nufi da wannan bayanin nasa, cewa shi sayyidina Ali ba zai so ya zama matsayinsa a gun annabi kamar matsayin Haruna a gun Musa ba, ta yadda Musa ya bar Haruna ya wakilce shi cikin Banu Isra'ila kafin ya je gurin Ubangijinsa ya karɓo saƙo. To haka ni ma nake so kai ma Aliyu ka wakilce ni cikin mutane a garin Madina, gabanin in je Tabuka in dawo. Sai a ƙarshe annabi ya ce illa annahu la nabiyya ba'di, sai dai babu annabi a bana. Kaga wannan hadisi ba wai yana nufin annabi zai gadarwa sayyidina Ali jagoranci bane, saboda ai Haruna ya riga Musa ma rasuwa. Kaga kenan Musa ba wai ya gadarwa Haruna da annabta ko jagoranci bane. To haka zalika kwatancen da annabi yake yi a nan ba wai yana isharar cewa Aliyu zai zama magajinsa bayan rasuwarsa, ma'ana zai ɗare kujeransa na jagoranta al'umma musulmi, ba haka hadisin ke nufi ba, saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, idan an duba kwatancen da annabi yayi na Haruna da Musa, ai Haruna ya riga Musa rasuwa, kai kenan kwatancen ba wai yana nuna cewar Haruna ya gaji jagorancin Musa bane. To haka zalika anan ba zai zama Aliyu ya gaji jagorancin annabi ba. Kenan dai wannan ba dalili bane da zai nuna cewar sayyidina Ali shi yafi cancanta ya zama jagora bayan rasuwar annabi sama da Abubakar da Umar da Uthman, ba dalili bane, saboda ba dalilin cikin hadisin. Sannan kuma dalili na biyu, akan me ake magana? annabi zai fita ne fa ya wakilta shi. To tunda zai fita wakilta shi, kaga wakilcin yake magana kamar yadda Musa da zai tafi gana da Ubangiji ya wakilta Haruna. Kaga yanzu bayanin da ake wajhu shabahi shine wakilci kafin in je in dawo, kamar yadda Musa ya wakilta Haruna cikin Banu Isra'ila gabanin ya je gana da Ubangiji ya dawo. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta sayyidina Ali gabanin ya je Tabuka ya dawo. To wannan malamai suna lissafa shi cikin falalar sayyidina Ali, Allah ya dade shi. Sai mu karkare akan wannan gabar, ko ba komai, mun samu falala guda shida cikin falalar sayyidina Ali. Mun san wane ne sayyidina Ali, Allah ya dade shi. Abu na karshe da zamu kammala tarihin sayyidina Ali da shi shine shahadarsa, shahadar sayyidina Ali, Allah ya dade shi. Sayyidina Ali ya yi shahada shekara ta 40 bayan hijira. Sayyidina Ali ya yi shahada shekara ta 40 bayan hijira, 17 ga watan Ramadana. Allah ya dauki rayuwarsa ya yi shahada. Dalilin kuma da yasa Sayyidina Ali ya yi shahada, wasu mutane guda uku ne suka hadu a Makka cikin kawarijawa, da Abdurrahman bin Muljim ko Muljam, da fataha wajimun ko kasara wajimun. Abdurrahman bin Muljim ko bin Muljam al-Muradi, da kuma al-Barak bin Abdullahi al-Tamimi, da Amr bin Bakar al-Tamimi. Waɗannan mutane suna cikin kawarijawa. Kawarijawa su ne mutanen da annabi ya ba da labarinsu cikin hadisi, cewa idan kuka ga sallarsu sai ku rena taku, saboda yanda suke sallar da cikakkiyar nutsuwa. Idan kuka ga azuminsu sai ku rena naku, saboda yanda suke cikakken azumi. Idan suna karatun Alkur'ani sai su burge ku, amma kuma baya wuce makoshinsu, ma'ana baya ratsa zuciyarsu, iya baki yake tsayawa. Annabi ya ce suna fita daga addinin musulunci kamar yadda mashi ke fita daga cikin gidansa. Za su wayi gari suna musulmai, su yi yammaci sun bar musuluncin. Za su yi yammaci suna musulmai, su wayi gari sun bar musuluncin. Annabi ya ce da za su riske ni, zan musu kisan Adawa da Samudawa, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To aqidar waɗannan mutane mummunar aqida ce, shine za su kafirta musulmai, za su halatta jinin musulmi, kuma su bar wanda kafiri ne, su bar jininsa, shi ba a taba ba, a je ana kashe musulmi. Wanda yake sallah a masallaci a je a kashe shi, wanda kuma yake coci sai a kyale shi. Za su bar masu bautan gumaka da masu cewa Allah uku ne, sai su je su samu mai bautan Allah shi kadai su kashe shi, su zub da jininsa, su kafirta shi, su la'anci shi wa gabanni, su tsine musu. Wannan babbar aqidar su kenan, suna tsine wa shuwagabanni, suna la'anta su, suna halatta jinin musulmi. Wannan ita ce babbar aqidar khawarijawa, sun bayyana tun zamanin sayyidina Ali. To takaitaccen bayanin gabanin mu, duba yanda sayyidina Ali ya yi shahada. Sayyidina Ali Allah ya dade shi, sun samu sabani shi da sayyidina Muawiya, Allah ya dade shi, sakamakon kisan sayyidina Uthman da aka yi. To wannan har sabanin har ya haifar musu da yaki tsakaninsu, ya kissa tana da tsayi, lokaci ba zai ba mu dama mu kawo ta gaba daya ba. To ana gwabza yaki, bangaren sayyidina Muawiya, Allah ya dade shi, sai suka daga Qur'ani cewa a zo ayi sulhu. Sayyidina Ali sai ya ce wa tawagarsa, ku tsaya, sun daga Qur'ani, ku tsaya mu yi sulhu. To sai wasu ƴan tsiraro cikin mayakan sayyidina Ali sai suka ce, a ya imam, kar mu saurare su, suna so su yaudare mu ne, ba sulhun gaske suke so, ba mu ci gaba da yaki, ai mun kusa mu gama da su. Sai ya ce a bai isa a daga masa Qur'ani ya ci gaba da yaki ba, ai dama yakin ba wai dan ya kare wasu manufofinsa yake yi ba, yana yi ne saboda Allah, kuma yanzu tunda an daga masa Qur'anin Allah dole ya tsaya da yaki. Sai suka ce a kai baka fahimta ba. Yace ya fahimta. Sai suka janye jikinsu, suka kafirta shi, aqida kawarija kenan, su kafirta musulmi, suka ce jininsa ya halatta,
shi sayyidina Ali da yake ya karbi maganar su, suka ce shi ma Muawiya ya kafirta jinin sa ya halatta, Usman da aka kashe shi ya kafirta jinin sa ya halatta, Abu Musa al-Ash'ari ya kafirta jinin sa ya halatta, Ibn Abbas ya kafirta jinin sa ya halatta, saboda shi sayyidina Ali ya wakilta Ibn Abbas ya zama wakilin sa wajen sulhu da zai. Shi kuma Muawiya ya wakilta Amr ibn al-As, alƙali kuma tsakanin su Abu Musa al-Ash'ari, to waɗannan duk aka ce jinin su ya halatta. Abu Musa al-Ash'ari alƙali, jinin sa ya halatta. Ibn Abbas wakilin sayyidina Ali, jinin sa ya halatta. Amr ibn al-As wakilin Muawiya, jinin sa ya halatta. Shi kansa Muawiya jinin sa ya halatta. Shi Ali jinin sa ya halatta, kuma duk sun kafirta. Suka ware kansu gefe. Sayyidina Ali bai saurare su ba. Aka zauna kokarin yin sulhu, ma dai ba a cimma matsaya ba. Suka ware kan suka je wani guri da ake kiransa Nahrawan, can ƙasan Kufa. Sai duk wanda yazo wucewa sai su tare shi. Su ce me zaka ce kan Sayyidina Ali? In yace sahabin manzon Allah ne, yana da falala kaza, yana da falala kaza, Allah ya yarda da shi, kuma sirkin manzon Allah ne, sai su kashe shi. Me zaka ce kan Muawiya? Suka ce in yace sahabin manzon Allah ne, ya rubuta wahayi na Al-Qur'ani, Allah ya yarda da shi, sai su kashe shi. To sai wani sahabi yazo wucewa da shi da matarsa tana dauke da juna biyu, suka tambaye su me za su ce kan Muawiya da Ali? Suka ce sahabban manzon Allah ne, Allah ya yarda da su. Ali kuma yana cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna. Suka farda cikin ta, suka fito da jinjirin. Sayyidina Ali ya ce wai a banza na je ina yakan Muawiya, ga waɗanda ya kamata in yaka ta. Sai bar yakan Muawiya, sai je ya afka musu. Allah ya bashi nasara, duka ya yake su ya kakkashe su. Sai ɗan tsiraru da ba su fi mutum goma ba, sai suka arce suka gudu Makka. To a cikin waɗannan mutum goma ne waɗannan mutane uku da na ambata, Abdurrahman bin Muljim ko Muljam al-Muradi, da kuma Al-Barak bin Abdullahi Tamimi, da Amr bin Bakar al-Tamimi, su uku suka haɗu suka yi mitin cewar Sayyidina Ali ya musu ta'adi, dole su je su ɗaufansa, saboda ya kashe musu mutum kusan 400. Mutum kusan 400 aka Sayyidina Ali ya kashe. Sayyidina Ali kuma lokacin da ya kashe su yana dudduba cikin gawawwakin, sai ga wani mutum gwiwarsa kaman mama na mace. Annabi kuma ya musu bayanin sa, yayi kabbara ya ce alhamdulillah, abin da yayi ba ta'adi bane, saboda Annabi ya ce irin waɗannan mutanen da zai riske su zai musu kisan ada da saboda Ali, saboda haka Ali ya dace da dadai, saboda yayi ta banka da cikin gawakin har ya gano wannan mutumin da Annabi ya siffanta shi, sai kabbara ya ce alhamdulillah. To waɗannan mutane guda uku da suka taru sai suka yi mitin cewar ya kamata su je su dauki fansan ta'adin da Sayyidina Ali ya musu. Wannan na farko kenan. Za su je su ɗauki fansan ta'adin da Sayyidina Ali Allah ya dashe musu. Abu na biyu kuma suka nemawa waɗanda Sayyidina Ali ya kashe cikin tawagarsu, suka nema musu gafara da rahama Allah subhanahu wataala. To a mitin din da suka yi, kamar yadda Imam Tabarani ya kawo cikin Mu'jamul Kabir, cewa yanzu za su fansar da kansu wa Allah, za su sadaukar da kansu zuwa ɗaukan fansa. Idan suka je in sun yi nasara za su rabautu, in kuma aka kashe su za su shiga aljanna. Abinda suka tafi da wannan niyyar suka tafi. To sai shi Ibnul Muljim, Abdurrahman Ibnul Muljim, sai shi yana cikin mutan Misra, sai yake ce musu ni zan je in gama muku da Ali, ma'ana zai je kashe Sayyidina Ali. Inji Abdurrahman Ibnul Muljim. Sai na biyun kuma Al-Barak bin Abdullah yace ni kuma zan je in kashe muku Muawiya, zan je in gama da shi, in isan muku sharrinsa. Sai na ukun kuma Amr ibn Bakar al-Tamimi yace ni zan je na gama muku da Amr dan As. Muawiya yana Dimashq, shine gwamnan Dimashq. Sayyidina Ali kuma yana Kufa. Nan ne headquarters musulunci ta koma. Shi kuma Sayyidina Ali sauran garuruwa duka suna karkashin sa, amma headquarters dai ta koma Kufa. Amma su zamanin Sayyidina Uthman headquarters musulunci tana Madina. Zamanin Umar headquarters musulunci tana Madina. Zamanin Abubakar tana Madina. Zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana Madina. A zamanin Sayyidina Ali ne da fitintinu suka yi ta faruwa, headquarters musulunci ta koma Kufa. To shi Abdurrahman dan Muljim zai tafi Kufa. Ya je ya yi musu sharrin Sayyidina Ali, haka yake, haka ya faɗi a faɗarsa. shi kuma al-Barak bin Abdullah zai tafi Damascus ya je ya isa musu sharrin Muawiya shi ma a fadarsa. To sai kuma na ukun nasu yace shi kuma zai tafi Misra shine Amr ibn Bakar At-Tamimi ya je ya isa musu sharrin Amr ibn al-As, saboda Amr ibn al-As a lokacin shine gwamna a Misra. Sai suka yi ittifaki cewa kowa ya isa garin saran kaza, idan an isa kowa ya aiwatar da aikin saran kaza kenan rana ɗaya duk za su aiwatar da aikin, saboda kar wannan yayi yau wannan ya zo yi gobe a Ankara duk su yi rana ɗaya. Sannan kuma ka sadaukar da ranka ko ka kashe ko a kashe ka, in an kashe ka ka je aljanna, in ka kashe ka yi nasara. Haka suka ɗauka. To shine suka samu takubbansu aka wasa su aka sa musu dafi. Ibn Muljim ya samu nasa ya wasa aka sa masa dafi, sai al-Barak bin Abdullah at-Tamimi shi ma haka, sai Amr bin Bakar at-Tamimi shi ma haka, kowa sai ya kama hanya ya tafi garinsa. Shi Abdurrahman bin Muljim sai doshi Kufa, al-Barak bin Abdullah sai doshi Damascus inda Muawiya yake, sai Amr bin Bakar ya doshi Misra inda Amr dan As yake. To shi wannan na Abdurrahman na Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljim, lokacin da ya isa garin Kufa sai ya haɗu da wata mata da ake kiranta Qatam, ake kiranta Qatam, Allah ya bata can sura, Allah ya bata can halitta. To sai aka yi dace, wannan matar tana aqidarta irin tasu ce, irin ta Abdurrahman bin Muljim, tana cikin kawarijawa. Kuma lokacin da Sayyidina Ali ya je ya kashe kawarijawa a gurin da ake kiransa Nahrawan, cikin waɗanda aka kashe akwai mahaifinta, akwai yayanta. To Abdurrahman ɗan Muljim da ya zo ya haɗu da ita, sai mance ma da me ya kawo shi, ya mance me ya kawo shi Kufa, sai ya shagaltu da neman aurenta, sai ya shagaltu da neman aurenta. To amma kuma inda za ni tattar da muje, sai take ce masa ni ba zan aure ka ba sai ka cika min wani aiki guda da zan saka. Sai ce wani aiki ne? Ta ce ka kashe min Aliyu, in ka kashe min Aliyu to zan yaddan aure ka. Ya ce to za ki yadda kisan Aliyu ma ya zama shi ne sadakin ki? Ta ce na yadda. Ya ce to abin da ya kawo ni kenan, ganin ki ne ya mantar da ni. Sai ta ce to ita dai in dai ya kashe mata Sayyidina Aliyu shi kenan, za ta yadda ta aure shi. Shikenan yace kin ga takobina da nazo da shi daga Makka, na wasa shi na sa masa dafi dan in zo in kashe Aliyu. Tace ni ko in ka kashe Aliyu zan aure ka, in kuma aka kashe ka zaka samu sakamako mai girma gurin Allah. Yace ba wani abu. Tace kuma zan taimaka maka ma, zan hada ka da ɗaya daga cikin dangina wanda ake kiransa Wardan, ya taimaka maka wajen kashe Aliyu. Yace to nagode. Sai je ya samu wani daga cikin kawarija wanda yake zaune a garin Kufa da ake kiransa Shabib bin Najda. Yace zaka taimake ni wajen kisan Aliyu? Yace kai da hankalinka Aliyun zaka kashe? Yace imana. Ce za a yi ka kashe Aliyu, mutumin da sirikin annabi ne, sannan kuma yana cikin wanda suka shiga musulunci da wuri, sa'annan kuma yana cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna, kuma yau kace zaka kashe shi? Yace to kai baka ga ya kashe mana ƴan uwa ba? Ai sai mu dauki fansa. Yace eh, kuma gaskiyar ka. Shikenan sai ya rije masa za su je su kashe Sayyidina Ali. Sai suka hada kai su biyun nan, da Abdurrahman bin Muljim da Shabib bin Najda. Sai suka je suka samu waccan mata da muka ce sunanta Qatam, suka ce mata ga shi sun yi ittifaki da shi Abdurrahman bin Muljim da Shabib bin Najda akan kisan Ali. Sai ta ce to ga na ukun da nace zan kara muku, shine Wardan. Kenan yanzu su uku za su haɗu su je su kashe Sayyidina Ali. Su ma waɗannan mutum biyun kowanne ya samu takobinsa ya sanya masa dafi. Shi Abdurrahman dan Muljim dama ya zo da takobinsa daga Makka, takobi mai dafi. Sai ta kawo yadi na alhariri, sai ta basu, ta raba shi gida uku. Ta ce in kun je kashe Aliyu, ku lulluɓe masa kai da alhariri ta yadda ba zai ga komai ba, ba zai iya katabus na ramawa ba, ko ɗaukan fansa, ko mai da martani. Sai ku yi tasaransa, kowa ya karɓi yadinsa ya rike a hannu. Abdurrahman ya karɓi nasa, bin Muljim, sannan shi ma al-Barak ya karɓi ɗayan, Shabib shi ma ya karɓi nasa, Wardan ya karɓi nasa, su uku. Sai suka tafi gidan Sayyidina Ali da daddare. daren 17 ga watan Ramadana. Dama nan ne suka yi ittifaki da shi da sauran abokansa, da wanda ya tafi kashe Muawiya, da wanda ya tafi kashe Amr ibn al-As. Daren 17 ga watan Ramadana sai suka je suka zauna a kofar gidan Sayyidina Ali. Lokacin asuba yayi, Sayyidina Ali ya fito daga gidansa zai tafi masallaci. Dama sau tari da dama in ya fito daga gidansa zai tafi masallaci, yakan daga sauti yana as-sala as-sala, saboda wanda yake bacci ma ya farka gabanin ya isa masallaci, ko da ladan ya kira sallah. Yakan an karar da mutane cewa fa kar ai sallah asuba babu kai. To ya fito daga gidansa yana as-sala as-sala as-sala, sai suka yi kansa da gudu, suka yi kan Sayyidina Ali, Allah ya dade shi, da gudu. Da suka je kan Sayyidina Ali, Shabib bin Najda sai ya rufe Sayyidina Ali da alharirin da ke hannunsa, ya sare shi da takobi, takobin sai ya subuce daga hannunsa ya jikin kofa, sai ya gudu. Shi Shabib din sai ya gudu, yana gafa kamar fa zai kai labari ba. Abdurrahman bin Muljim yayi sauri ya sake zuwa da nasa alharirin, ya rufe fuskan Sayyidina Ali, ya sare shi aka da takobi. Shi kuma wancan na ukun Wardan sai ya tsere, shi bai tsaya yayi wani abu ba, ma ya gudu. To Abdurrahman dan Muljim ya fita zai gudu, Sayyidina Ali ya ce ku taro shi, ku taro shi. Aka taro shi, aka kamo shi, aka kamo shi, aka zo da shi, jini na kwaranya daga jikin Sayyidina Ali, Allah ya dade shi, na sukan da aka masa guda biyu. Wancan Shabib ya soke shi da takobi, wannan Ibn Muljim shi ma ya soke shi. Sai aka zo da Ibn Muljim gaban Sayyidina Ali, sai yake cewa me ya ɗebe ka yasa kai wannan aikin da kai? Yace fansa na ɗauka. Yake ga Sayyidina Ali, fansa na ɗauka ba ka kashe mana yan uwa ba a Naharawan? Sai yace to ba wani abu, yanzu idan har na rayu ku bar shi, ni na san yanda zan yi da shi, inji Sayyidina Ali. Yace in kuma na mutu, wan nafsu bin nafsi, wanda ya kashe a kashe shi. Yace Hassan, in har wannan rauni da yamin da takobi ya zama sababi na, to ku kashe shi, ba dade ba kuma sai rai yayi halinsa. To shine Hassan ya sa aka je aka kamo Abdurrahman bin Muljim, aka zo aka kashe shi. Wannan ya faru a shekara ta 40 bayan hijira, 17 ga watan Ramadana. A nan ne Sayyidina Aliyu, Allah ya dade shi, yayi shahada. To wannan shine takaitaccen tarihin Sayyidina Aliyu, Allah ya dade shi. To a nan mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yana ambata mana cewar cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga musulunci a boye, kuma take yana kiran su suka karbi musulunci, akwai Khadijatu bintu Khuwailid matarsa, akwai kuma Ali ibn Abi Talib dan babansa. Yace wa kana muqiman indahu yut'imuhu wa yuskihi. Sayyidina Ali, Allah ya dade shi, ya kasance yana zaune a gurin Annabi, ma'ana a gidan Annabi yake da zama shi Sayyidina Ali. Yut'imuhu wa yuskihi, Annabi shi yake ciyar da shi, shi yake shayar da shi, shi yake tufatar da shi. Wa yaqumu bi amri, duk wasu al'amuran Sayyidina Ali Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake tasamma wannan al'amarin. In rashin lafiya yayi, Annabi ne zai yi kaika wajen yi masa magani da jinyarsa. Idan wata bukata ce ta taso masa, Annabi ne zai kokarin kai kawo wajen ganin an biya masa wannan bukata tasa. Li'anna quraishan kanu qad asabatuhum maja'atun wa kana Abu Talibin muqillan kathira al-awladi. Me dalilin da ya sanya Sayyidina Ali ya dawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda ai ba dan babban Annabi ne, dan babban Annabi ne. To wani dalili ne yasa Sayyidina Ali ya dawo gaban Annabi? Shine bayanin da yake yi anan, yace li anna quraishan kanu qad asabatuhum majaa. Dalilin da yasa Sayyidina Ali ya dawo karkashin kulawar Annabi, saboda Quraishawa sun hadu da yunwa, matsanancin yunwa, sun samu kansu cikin hauhawan farashi da karancin abinci, wanda yunwa ta kai ta kawo suka shiga halin niyasu. Wa kana Abu Talibin muqillan kathira al-aulad. To shi Abu Talib babban Annabi mutum ne wanda yake mai karancin abun hannu, wato talaka ne sosai, ba shi da wadata. Kuma a dadai wannan lokaci kathira al-auladi, yana da 'ya'ya masu tarin yawa, ga yaya masu yawa ga talauci kuma gashi an samu yanayi cikin matsanancin yunwa ya kake tsammani al'amarin rayuwa za ta kasance masa zai shago gwarmaya cikin wannan rayuwar faqala alayhi salatu wassalamu li ammihi al-abbas ibn abd al-muttalib sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu babansa abbas dan abd al-muttalib sai ya ce masa inna akhaka aba talibin kathir al-iyali wan nasu fi ma tara min ash-shiddati yace dan uwanka abu talib annabi yazo ya samu abbas abbas mun san shi ma babban annabi ne abbas bin abd al-muttalib dan uwan mahaifin annabi ne abdullah bin abd al-muttalib kuma dan uwan babban annabi da yare ne shine abu talib abu talib bin abd al-muttalib to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu babansa abbas bin abd al-muttalib yake ce masa inna akhaka aba talib lallai dan uwanka abu talib kathir al-iyal mutum ne mai iyalai masu tarin yawa wan nasu fi ma tara min ash-shiddati mutane kuma kamar yadda idaninka ke gani maka suna cikin tsanani na hauhawan farashi suna cikin tsanani da kunci na rashin abinci fantalik bina ilaihi linukhaffifa min iyalihi ta'khudhu wahidan wa ana wahidan yace to shawari na gare ka shawarin wa kenan shawarin annabi ga babban sa al-abbas yace mu tafi gurin abu talib abu talib babban annabi dan uwan abbas ko yace shawari na gare ka mu tafi gurin abu talib dan mu sassauta masa nauyin iyalansa ni in dauki daya daga cikin iyalansa in je in rike shi in kula da shi in ciyar da shi in shayar da shi in tufatar da shi duk dawainiyarsa ya zama yana wuyana kai ma ka dauki daya daga cikin ƴaƴan abu talib ka je ka kula da shi ka bashi gurin zama ka bashi abinci ka bashi abin sha ka bashi sutura duk wata dawainiyarsa ta zamanto tana karkashinka wannan shawari ne annabi yazo da shi wa babban sa al-abbas akan su je su samu abu talib babban annabi dan uwan abbas dan su rage masa nauyin iyalansa fantalaqa take shi abbas bai yi musu ba duk sai suka kama hanya suka tafi ina suka tafi gurin abu talib baban aliyu Allah yadda da shi wa arada alaihi al-amra sai suka bidiro da al'amarin ga abu talib cewa mun yi shawari tsakaninmu sai muka ga tunda ana cikin matsanancin yanayi ga yunwa ga tsadan abinci ga hauhawan farashi kai kuma baka da wadata mun zo mu rage maka nauyin iyalanka annabi zai dauki daya abbas zai dauki daya to sai ya amince ya yarda yayi maraba yayi welcoming da wannan idear cewa ba matsala ku dauka ku je na gode kuma ya jinjina wannan aiki nasu da suka yi to da aka zo fa akhadha al-abbas ja'far bin abi talib abbas sai dauki ja'far dan abu talib wai ja'far dan abu talib akwai bukatar mu duba takaitacciyar tarjumar sa dan mu san wai ja'far dan abu talib to abbas da yazo sai dauki ja'far dan abu talib wa akhadha alaihi salatu wassalamu aliyan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai dauki aliyu to anan ne aliyu ya shiga karkashin kulawar annabi tun daga wannan lokaci abbas ya dauki ja'far dan abu talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki aliyu dan abu talib kenan da ja'far da aliyu yan uwan juna ne dukan su ƴaƴan abu talib ne babban annabi sallallahu alaihi wasallam to mu duba takaitacciyar tarjumar ja'far kafin mu je gaba ja'far da ai mun ji sunan sa ja'far bin abi talib ja'far dan abu talib kawai da ake cewa ali ibn abi talib to ja'far dan abu talib da shi da ali dan abu talib uwa ɗaya uba ɗaya suke shakikai ne ana masa alkunya da abu abdullahi shi ja'far dan abu talib ana masa alkunya da abu abdullahi shakikai ne da shi da sayyidina ali tsakaninsa da sayyidina ali shekara goma shine babba ya girmi sayyidina ali da shekaru goma ka kenan lokacin da aka je aka dauke su shi ya dan fara tasawa ma amma sayyidina ali yana kankani lokacin da annabi ya dauke shi shi kuma ja'far abbas ya dauke shi shi wannan ja'far dan abu talib yana da falala su ma masu tarin yawa za mu ambaci ko da hudu daga ciki saboda yanayi na lokaci cikin mutane Fatima tana kama da annabi, to amma ana cewa a cikin dangin annabi ba wanda yafi kama da annabi kaman Ja'far cikin dangin annabi. Kaga wannan falalaci, saboda annabi ai Allah ya masa kyan halitta, kamar yadda Hassan bin Thabit ya bayyana, yace idan kaga annabi sai ka ce shi ya siffanta yanda yake so a halicce shi. Mutum zai siffanta siffa mummuna ce wa kansa, ai sai ya zabi mafi kyau wanda yafi na kowa. Shi yasa malamai da suka zo sai suka yi tattauna tsakanin su, shin da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Yusuf wanne ne yafi kyau kam? Wasu malaman suka ce annabi Yusuf saboda Qur'ani ya bada labarinsa, wasu kuma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa duk duniya ba halittar da Allah yake kamar tasa. Kuma ga bayanan da wannan Hassan bin Thabit yayi, yace shi tunda yake a duniya bai taba ganin mutum mai kyau kamar annabi ba, yace kai matan duniya kakkab ba su haifi wanda ya kai annabi kyau ba. Inji Hassan bin Thabit, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. To a ce Ja'far dan Abu Talib ya fi kama da annabi, ka kenan yana da halitta mai kyau. Hadisi ya inganta, wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa. Annabi da kansa yake cewa Ja'far ashbahata khulqi wa khalqi, yace kai halayenka suna kama da nawa, sannan halittarka tana kama da tawa. Annabi yake gaya wa Ja'far. Mu duba mu ga halayen annabi, ya halayen annabi suke. Idan ana maka bayani kan halayen annabi, na tausayinsa, na haƙurinsa, na afuwarsa, na iya mu'amalarsa, na iya zamantakewarsa, na sanin ya kamatansa, Imam al-Iraqi ya ce wa man khalatahu ahabbahu, duk wanda ya yi cuɗanya da annabi wallahi sai ya so annabi, ko da ba musulmi bane, inda mu'amala za ta hada shi da annabi saboda kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai soyayya annabi ta shiga cikin zuciyarsa. To kuma gashi anan annabi yana cewa Ja'far halayensa irin nasa ne, ta kenan Ja'far yana da kyawawan halaye, ya kuma ya ce wa Ja'far halittarka kamar ta wace, kenan Ja'far yana kama da annabi. To wannan falala ce cikin falalan Ja'far, Allah ya yarda da shi. Ja'far yana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma garin Habasha, yana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma garin Habasha. Wannan yake nuna kenan yana cikin as-sabiqun al-awwalun, yana cikin mutane na farko farko lokacin da annabi yake da'awa a asirce a boye, yana cikin waɗanda suka karbi musulunci, kamar yadda zamu zo nan gaba ai zai zayyano mana sunayensu. To Ja'far bin Abi Talib yana cikin mutane na farko farko waɗanda suka karbi musulunci gurin annabi. To amma bayan sun karbi musuluncin mutan Makka sai suka yi ta tsangwamarsu da suka fahimci cewa sun musulunta, suka yi ta cutar da su. To daga ƙarshe annabi sai musu umarni su yi hijira daga Makka su tafi Habasha. To Ja'far shine shugaban waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha. Shi yasa da aka je Habasha da yawa daga cikin mutan Habasha sun karbi musulunci a gurin Ja'far. To wannan ita ce falalar Ja'far ta uku. Sarkin Habasha kansa ya musulunta a hannun Ja'far. Kaga wannan falalaci Najashi a hannun Ja'far dan Abu Talib ya karbi musulunci. Falalarsa ta ƙarshe mutum ne wanda yake mai sadaka, mai kyauta, mai ciyarwa, mai tausayin miskinai. Wannan shaidar da Abu Huraira kenan ya masa, yace khairun nasi lil masakin Ja'far, kana Ja'faru khairan nasi lil masakin, yace Ja'far shine mafi alkhairin mutane wa miskinai, zai je zauna tare da miskinai, yayi hira da su, ya ciyar da su, ya agaza musu abinda yafi karfin su, ya iyan musu da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira yace yana zama tare da miskinai, yana musu hidima, su ma suna masa hidima. Shi yasa ma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa alkunya da cewa shi abul masakin ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Ja'far abul masakin, Ja'far baban miskinai ne. Shahadar Ja'far, Ja'far yayi shahada a shekara ta 8 bayan hijira. Ja'far tunda yayi hijira daga Makka ya tafi Habasha, sai ya zauna a Habasha har annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina. Ja'far yana Habasha bai dawo ba, sai a shekara ta 7 da annabi ya tafi Khaybara. Ai yanzu muka bayan Khaybara. Annabi ya tafi yakin Khaybara nan ne Ja'far ya fito da shi da wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suka taho ga Annabi. Sun ji labari Annabi yana Khaybara, ba su tafi Madina ba sai suka riski Annabi a Khaybara. Suna isa Khaybara, Annabi ya tashi ya rungume shi. Saboda murnan isowarsa Annabi ya ce bai san da me zai farin ciki ba yau. Shin zai farin ciki da isowar Ja'far ne ko da nasarar da ya ci a Khaybara? Saboda Allah ya ba Annabi nasara a Khaybara, ya bude garin Khaybara, ya kwace ta garin Yahuda. Ai kaga dole zai murna. Sannan kuma a wannan rana ne Ja'far ya iso gare shi daga Khaybara, daga Habasha. To shine yake tambaya cewa da wanne to zai farin ciki? Da wanne zai farin ciki? Shin da nasarar da Allah ya bashi a Khaybara, na kwace ta daga hannun Yahudawa, na galaba da yayi kan Yahudawa, ko kuma da isowar Ja'far ne zai murna? To a shekara ta 8 Annabi sai ya tura tawaga ta yaki zuwa Mu'ta yankin Sham. Sai ya sa musu komandoji guda uku. Yace komanda na farko Zaid ibn Haritha. Idan an yi galaba a kansa, sai Abdullahi ibn Rawaha ya karbi jagorancin mayaka. In an yi galaba a kansa, sai Ja'far dan Abi Talib ya karbi jagorancin mayaka. Haka suka tafi, kuma duk haka aka kashe su ɗaya bayan ɗaya. Da aka je aka kashe Zaid ibn Haritha, Abdullahi ibn Rawaha ya karbi jagorancin mayaka, aka kashe shi. Ja'far dan Abu Talib ya karbi jagorancin mayaka, yana yaki, aka sare hannunsa na dama da yake rike da takobi, sai ya rike takobin da hannun hagu, ya ci gaba da yaki, hannun ya fadi wanda aka sare, amma bai tsaya ba. Ya ci gaba da yaki, yana yaki, aka sake sare hannunsa na hagu, sai wayi gari babu hannu, aka yi ta sukansa. Abdullahi dan Umar ya ce, da muka zo ga Ja'far, sai da muka irga suka da sara guda 90 a jikinsa, saboda yanda ya dinga kutsawa cikin kafirai, yana sara suna saransa suka sare wannan tafin hannunsa, ya dawo da takobin wannan hannun, suka sare ya rike takobin da dungulmi, suka sare nan, sannan ya fadi. Ja'far dan Abu Talib shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar da wannan ya kawo cikin littafin sa Al-Isti'ab fi Ma'rifatul Ashab, cewa Ja'far dan Abu Talib Allah ya musanya masa hannayensa guda biyu da aka sare a yakin Mu'ta da fukafukai guda biyu, yana furawa da su cikin aljanna. Ina ga saboda ƙurar lokaci sai mu dasa aya a nan, mu karkare da tarihin Ja'far, abubuwan da muka faɗa na dade, Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.